gospeljammp3.com.
Bazan taba zama kaman daba na taba alherin kana gode Bazan taba zama kaman daba na taba alherin kana gode Yesu na gode Yesu na gode Yesu na gode Yesu na gode Alherin ka Yesu kaunar alawa zumuntar ruhu mai sarki ya bishe ni ya taimake ni na gani alherin Yesu idan na kasa Yesu daban kai ba Yesu ya kai ni inda na kasa Yesu ya cika abin da ban yi ba Yesu ya yi mani oh oh na gode na gode oh 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 na gode Nagode
work on earth. I will testify of all his work on me. Eternal glory, Father, to all saints. Oh, I will testify. I will never be the same.